kungiyar waya da kan jama'a akan harkokin demokradiya ta Organization for Community Civic Engagement hadin gwiwa da kungiyar National Endowment for Democracy suka shirya taron muhawarar tare da tattaunawa akan batutuwan da suka shafi makomar rayuwar al'umma a matakai daban-daban. Comrade Abdulrazak Alkali da ke zaman jagoran shirya taron wanda jami'an kungiyoyin rajin shugabanci na gari suka halarta yayi karin haske game da muradin shirya taron.
Tunda yanzu an shigo shaban mulki ne zabe ya kafi. Muka ga ya kamata mu wannan zaman na mu kintsa gidanmu mu duba batutuwa kaman yadda ka shawara an tattauna kan batun ilimi, batun mata, batun matasa har da batun tattalin arziki wanda mun ɗebi wasu batutuwa wanda muke son mu tsefe su mu rubuta su a rubuce kuma nan gaba mu nemi mu ga gwamnati suna shiga cikin office mu kuma ya kasance mun sallama bayyana musu wannan batutuwa da muke son mu ga sun aiwata a jihar Kano. Bincike ma muka yi research akai ita hukumar cigaban kasashen duniya ta DFID ita ta yi supporting ta tallafa wannan tsari na wannan bincike da aka yi kuma duk da jami'an gwamnatin aka haɗu aka duba ilimi aka duba lafiya aka duba tattalin arziki aka duba mata aka duba matasa aka fito da su to mu ma din su muka ƙara duba muka ɗebo su muka kasu cikin wannan tattaunawa.
Masana da masu shari'a a fannoni daban-daban ne suka gabatar da maƙala. Malam Abdul Gani Rufai ƙwararre ne akan harkokin fasahar sadarwa ta zamani yayi tsokaci dangane da amfani da kafar sadarwa ta zamani domin tabbatar da shugabanci na gari.
Hakika muna cikin wa'anda duniya ta yadda mun fi kowa amfani da fasahar sadarwa a yanzu. Muka yi la'akari da yanda su kansu koda shugaban Facebook da yazo yayi magana akan yawancin masu amfani da dandalinsu da Hausa ake amfani. Sai dai inda gizo ke sakar shi ne ba adin amfanin da muke da shi ba amfani ne wanda yake wanda zai samar da wani ci gaba na kuzo mu gani ba. Kamar an fi amfani da shi wurin alaka ta mutum da mutum ko soyayya ko wasu abubuwa irin wa'annan. Kalubalen da ke gabanmu a yanzu shi ne yanda za a yi a wayarwar mutane kai yanda za su yi amfani da wa'annan dandula ta ɓangaren sana'a, dogaro da kai da kuma samar da cigaba na gari. Ala ayi halin dai ita fasahar sadarwa ta riga ta samar wa da mutane dama mafi sauki wanda za a samar da cigaba.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da mata ke korafi kan yadda maza suka mamaye madafin iko a fagen siyasar Najeriya. Malama Fatima Adamu ƴar gwagwarmayar nemawa mata gurbi a shugabanci a matakai daban-daban na cewa
daman can a majalisar tarayya akwai senators guda takwas amma yanzu wayanda aka zabe wayanda ake jira a rantsar da su fara aiki mata shida ne a Senate sai kuma a representative sun koma 13. Ɗaya daga cikin babban matsalar shi ne cewa shi siyasa abu ne da ake buƙatar kuɗi. Su kuma matan nan gaskiya ba masu irin wannan kuɗaɗen ba ne wanda ake takara da shi. In ka lura nawa aka siyar da form kawai a wa'annan kujerun da na takarkarin da aka yi.
Babban fata dai shi ne wannan sabon salon yin kuɗi na ƙungiyoyin rajin demokradiya ya haifar da sakamako mai alfanu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.